takaitaccen ra'ayena anusuna sakamakon yaduwar zalunci a cikin al'umma, yaduwar zalunci a sakanin al'umma yana nuna mama ya shugo gabanin azzalume akan su kamar yadda Allah tala ya ce, kuma kamar haka muke sanya shin azume ya gashi sada abinda suka sifanta ko da yake an ayana danin lilatu kadarin cine shi daga cikin al'umma saboda sabani a sakanin su biyu da ya rashin adalci ga dayaya. Za a kasance idan masu mulki azzalume suka yi mulki an daure dubban mutane shekaru da yawa ba tare da wani laifi ba, nagi masu mulki zalunci ne akan al'umma yana raunana ta ya wulakantata kuma ya dauke mata iyawa yana share fagin samu galaba akan al'umma azanuman masu mulkin taku dai ta hanyar koyayyar sana'ar sarrafawa da rabayan labuleku kuma fayace sala'a.